Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 102.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da ranar Juma'a ta babbar rana 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Manyan cibiyoyin leken asirin Amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba Donald Trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leken asiri na gani akwai tsaunan rana a kaba. Adadin 'yanci rani da ke nan Amurka daga nahiyar Amurka na karuwa inda aka samu karuwar sama da miliyan ɗaya cikin shekaru shida. Kana Vice Admiral Robert Howard, mutumin da shugaba Donald Trump yake so ya maye gurbin babban mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro da ya yi murabus ya ce a kai kasuwa.
Kanin labaran kenan aka ji. Majalisar Dokokin Ƙasashen Yammacin Afirka ta ƙungiyar ECOWAS ta kawo ƙarshen taronta na musamman a birnin Abuja. Kowace rawa Najeriya ke takawa a nahiyar ta Afirka?
Nigeria is the big brother. Whether you like it or not, Nigeria have invested a lot in Africa.
Nigeria babbar yaya ce. Ko an ki ko an so ai Nigeria ta taka rawa sosai a Afirka.
Muna dauke da rahoto kan wannan taron. Majalisar Dinkin Duniya ta aika da wakilanta domin su gana da shugabannin kasashen yankin tafkin Chadi wanda yanzu haka suka yada zango a jamhuriyar Niger.
Muna goyon bayan Niger a wannan yaki. Dalilin hakan ne ma wata tawagar kwamitin tsaro za ta ziyarci wannan ƙasa a ranakun 4 da 5 ga watan Maris ɗin da ke tafe.
Haka kuma an gudanar da wani taron ƙarawa juna sani a nan birnin Washington DC kan yanayin kasuwanci a Najeriya da matsalolin da ke kawo koma baya ga tattalin arzikin Najeriya. Ko mai ministan ciniki da masana'antun Najeriya ya ce a taron?
Manufofin da ke ƙasa yanzu za su mayar da hankali wajen haɓaka masana'antun aikin gona da abinci, inganta ababen more rayuwa, arzikin masana'antu da kuma samar da ayyukan yi.
Haka kuma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Manyan cibiyoyin leken asirin Amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba Donald Trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leken asiri da kuma masu kula da lamura suna ƙara bayyana damuwa kan dangantaka da ke ƙara tsami tsakanin cibiyar da fadar White House irin da ba a taɓa gani ba. Yayin hira da manema labarai na tsawon sa'a ɗaya jiya Alhamis, Trump ya yi jaddada alƙawalin tuhumar duk wani jami'i ko kuma mai sharhi kan lamura da ke kwarmato kan gwamnatinsa.
Well, the leaks are real. You're the one that wrote about them and reported them. I mean, the leaks are real. You know what they said. You saw it.
An yi kwarmaton zahiri, ku ne kuka yi rubutu a kai, kuka ba da rahoto a kansu. Abin da nake cewa shi ne, bayanai ne na zahiri. Kun san abin da suka ce, kun gani, bayanai ne na zahiri. Labaran boge ne. Trump ya yi watsi da rahotanni da aka yayata cewa jami'an yakin neman zabensa sun tuntuɓi jami'an leken asirin ƙasar Rasha kafin zaben watan Nuwamba, sai dai ya jaddada cewa ci gaba ne idan ƙasashen biyu za su mutunta juna.
If we could get along with Russia, just so you understand that. Now tomorrow you'll say Donald Trump wants to get along with Russia.
Zai yi kyau idan za mu yi cuɗanya mai kyau da Rasha, ku fahimce abin da nake cewa. Gobe za ku ce Donald Trump yana so ya ƙulla dangantaka da Rasha. Haka bai dace ba, ba wai bai dace ba, yin hakan yana da kyau. Trump ya yi watsi da cece kuce da ake yi dangane da dangantakar mukarrabansa da Moscow da ya ce kage ne kawai da kafafen watsa labarai ke yi.
Vice Admiral Robert Howard ya ki karɓan mukamin da shugaban Amurka Donald Trump ya bashi na zama sabon mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa da zai maye gurbin General Michael Flynn mai ritaya da ya yi murabus a farkon makon nan. Howard ya faɗa a wata sanarwa cewa wannan aiki ne da ake buƙatar mutum ba dare ba rana, kwanaki 7 a cikin mako da kuma cikakken miƙa kai domin tabbatar da gudanar da shi daidai yadda ya kamata. Yanzu haka ba zan iya irin wannan sadaukar da kan ba. Howard ɗan shekaru 60 da haihuwa, tsohon sojin kundin balan mayakan ruwa ne, yana kuma magana da harshen Farsi sosai. Ya yi ritaya daga aikin soja a shekara ta 2013, yanzu haka yana aiki a matsayin babban jami'i a kamfanin Lockheed Martin, kamfanin makamai da ayyukan jiragen sama mai kula da harkokin kamfani inda yake maida hankali kan jiragen United Arab Emirates. Ana matakar mutunta Howard tsakanin jami'an tsaron ƙasa, yana kuma hulɗa ta kuddakud da sakataren tsaro Jim Mathis. Sun yi aiki tare a lokacin Howard yana mataimakin komandan rundunar soja ta tsakiya wanda ke kula da dakarun Amurka a gabas ta tsakiya. Howard ya yi aiki a lokutan baya a fadar White House, ya yi aiki a majalisar tsohon ƙasa ƙarƙashin mulkin shugaba George W. Bush, inda ya maida hankali kan daƙile ayyukan ta'addanci.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bayyana a taron ƙungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a birnin Brussels jiya Alhamis cewa haɗin kan ayyukan soja tsakanin Amurka da Rasha ba zai yiwu ba a halin yanzu sabili da yanayin bai dace ba. Martin ya faɗa a wani taron manema labarai da aka gudana a shalkwatar ƙungiyar tsaron haɗin kan haɗin gwiwa ta NATO cewa yanzu yanayin da muke ciki bai dace da haɗa hannu a fannin ayyukan soji ba, sai dai shugabanninmu na siyasa za su iya ƙoƙarin samun madaidaita. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi rauni mafi muni tun bayan zamanin yaƙin cacar baki, sabili da zargin Moscow da ake yi da yin katsalandan a zaɓukan Amurka da kuma fin ƙarfi da take nuna wa Ukraine. Martins ya bayyana haka ne bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a shirye Moscow take ta sake maido da haɗin kai da ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
'Yanci ranar da ƙasashen nahiyar Afirka suna ƙara kurara Amurka, inda yawansu ya yi ninkin baninkin waɗanda suka shiga ƙasar a shekara ta 2002. Koda yake da dama suna shigowa Amurka daga ƙasashen da ake fama da tashi-tashin hankali, 'yanci ranar sun haɗa da ƙwararru da dama da masu zurfin ilimi da kuma ƙwarewa, bisa ga wani bincike da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a shekara ta 2015. Akwai kimanin 'yanci ranar daga ƙasashen nahiyar Afirka miliyan 2,100 ne suke zaune a Amurka waɗanda aka haifa a Afirka. Adadin ya ƙaru daga mutane 888,000 da ke zaune a Amurka a shekara ta 2002. Yayin da bincike ya nuna 'yan Afirka 80,000 suke zaune a Amurka a shekara ta 2970. 'Yan Najeriya su ne 'yanci ranar nahiyar Afirka da suka fi yawa a Amurka, inda yawansu ya kai 327. Daga nan sai 'yan ƙasar Habasha da suka kai 222, sai 'yan ƙasar Misira 192, inda 'yanci ranar ƙasar Afirka suka fi zama a Amurka su ne jihohin Texas da New York da California da kuma Maryland. Duk da ƙarin 'yanci ranar daga nahiyar Afirka da ake samu a Amurka ba su da yawa idan aka kwatanta da 'yanci ranar daga waɗansu ƙasashen da ke kwarara a Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, majalisar dokokin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kammala taronta na musamman Abuja, inda aka yi bita kai koman da aka yi wajen saita al'amuran ƙasar Gambia. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina.
Majalisar dokokin gamayyar ƙawancen tattalin arziki na ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS sun kammala zaman su na musamman a nan Abuja, tare da yin bitar irin kai koman da aka yi ta yi don sassaita al'amura a ƙasar Gambia, da ya kai ga Alhaji Adama Barrow samun nasarar darewa kan karagar mulkin ƙasar, biyo bayan turjiyar tsohon shugaban ƙasa Alhaji Yahaya Jammeh. Majalisar ta yaba wa Nigeria, Liberia, Ghana, Saliyo da Senegal. Alhaji Hussaini Abdullahi dan majalisar dokokin ECOWAS ne daga ƙasar Gambia.
The Nigerian president, His Excellency Muhammadu Buhari.
Bisa taimakon shugaban Najeriya mai girma Muhammadu Buhari, da ya dau lokaci yayi tazariya tsakanin Najeriya da Gambia don samun mana lafiya. Yau gashi al'amura sun daidaita.
Just to make sure that peace prevails.
Manyan 'yan siyasar ƙasar Gambia na ci gaba da kallon shugaba Buhari a matsayin uba, yayin da suke wa Najeriya kallon uwa mai kulawa. Honorable Muhammad Bah dan majalisar dokokin ƙasar Gambia ne, kuma na tambaye shi irin kallon da shi yake wa Najeriya.
Nigeria is the big brother. Whether you like it or not, Nigeria have invested a lot in Africa.
Nigeria babbar yaya ce, ko an ki ko an so, ai Nigeria ta taka rawa sosai a Africa. In ka tuna gwagwagwa da aka yi na neman 'yancin Africa ta Kudu, Nigeria ta marawa duk gwagwarmayar neman 'yancin kudancin Africa. Nigeria ta kashe sama da dala biliyan 50, ta yi hasarar rayukan sojojinta a Liberia da Saliyo don samar da zaman lafiya a wannan shiya. Nigeria ke jagaba a duk wani abin da Africa ke bukata, to kuma yi amfani da albarkatunta don haƙata cimma
samarwa saboda haka muhimmancin rawar da Najeriya ke takawa ba zai misaltu ba.
Resources at the disposal of the entire African continent, therefore the role of Nigeria cannot be overemphasized.
Duba da irin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a halin yanzu, tuni wasu ƴan Najeriya irin su Alhaji Sabo Imamu Gashiwa ke ganin ya kamata Najeriya ta sake bitar manufofin ta na kasashen waje.
Najeriya na kuwa mai karfin fada a ji abubuwan da take yi tabbas abu ne mai kyau, to amma tun da gaban ta canja sai ruwa canja, tana ganin Najeriya ta hakura da maganin tallafa a kasashen waje a yi maganin gida lokacin da ta fasa farfado muke maganin matsalolinmu. Allah ga lokacin to Najeriya ta ci gaba da wannan fada da take na neman samu mafita a kasashen Afirka musamman makota.
To amma a cewar Kabiru Dallaji Lawanti na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Najeriya ya kamata ta ci gaba da taka rawa sosai a siyasar kasashen waje.
Najeriya kamata ta ci gaba da irin waɗannan abubuwan saboda kuma hanta fara kawo batun wai Najeriya na da karai tattalin arziki, akwai bambanci tsakanin diplomasiya da kuma abin da ke faruwa a cikin ƙasa. Irin wannan abubuwan Najeriya take na kasashen waje yana ƙara ainihin kwarjininta da kuma bata girma a cikin kasashen duniya. So bai kamata ma mutane su ringa tunanin cewa wai saboda Najeriya na da karai tattalin arziki ba ba ta shiga cikin abubuwan da suka shafi wasu kasashe ba, wannan kuskure ne mutum ya samu wannan tunanin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan daga taron kungiyar ECOWAS sai kuma jamhuriyar Niger, inda majalisar ɗinkin duniya ta yaba wa kasashen yankin tafkin Chadi saboda nasarorin da rundunar haɗin gwiwar kasashen ke samu a yaƙi da kungiyar Boko Haram. Hakan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika tawagarta zuwa ƙasashen domin ƙara musu ƙarfin gwiwa. Salamu Mumina Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Tawagar jama'an na Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara wannan zagaye daga biranen Yaounde da N'Djamena kafin ta iso birnin Yamai a ci gaba da ganawa da shugabannin ƙasashen yankin tafkin Chadi da zummar jaddada musu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta ce ta gamsu da jajircewar rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe a yaƙi da ta'addancin Boko Haram, kamar yadda wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma Dr. Muhammad Ibrahim Chambers ya bayyana jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu. Matakin cikin gida da ƙasar Nijar ta ɗauka waɗanda suka haɗa da matakan soja da na samar da aikin yi ga 'yan ta'addan da suka ajiye makamai da matakin tsaurara dokokin shari'ar ta'addanci sun matuƙar ƙayatar da Majalisar Ɗinkin Duniya, inji daraktan zartarwa mai kula da yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Jean-Paul Laborde, wanne ya ƙara da cewa:
Nous sommes là près du Niger. D'ailleurs, une délégation du Conseil va venir les 4 et 5 mars prochains.
Muna goyon bayan Niger a wannan yaƙi. Dalilin hakan ne ma wata tawagar kwamitin tsaro za ta ziyarci wannan ƙasa a ranakun 4 da 5 ga watan Maris ɗin da ke tafe, domin tantauna hanyoyin dafawa jamhuriyar ta Niger a yaƙin da take yi da Boko Haram da na ta'addancin da ke addabar yankin Sahel baki ɗaya. Tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta cike wannan zagaye na ƙasashen yankin tafkin Chadi da Najeriya, inda za su tantauna da hukumomin wannan ƙasa, inji Dr. Muhammad Ibn Chambers. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule. A nan birnin Washington DC kuma aka gudanar da wani taron ƙarawa juna sani kan yanayin kasuwanci a Najeriya da matsalolin da ke kawo koma baya ga tattalin arzikinta. Taron da ya samu halartar ministan ciniki da masana'antun Najeriya, abokiyar aiki mu Maryam Bashir Bugaji ta halarci taron kuma ta haɗa mana wannan rahoto.
Rashin isassun ababen more rayuwa yana ci gaba da janyo cikas ga Najeriya, musamman ta fannin masu son zuba hannayen jari a ƙasar. Wannan furuci ya fito ne daga bakin Jennifer Cook ta cibiyar nazarin tsare-tsare ta ƙasa da ƙasa yayin wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a nan birnin Washington DC. Taron ya yi dubi kan yanayin kasuwanci a Najeriya da matsalolin da ke haifar da tarnaƙi ga tattalin arzikin Najeriya. Cook ta ci gaba da bayani:
Infrastructure remains problematic.
Ta ce gudanar da kasuwanci a Najeriya yana da wuyan sha'ani, domin banda rashin isassun ababen more rayuwa dole sai kana da wani a ƙasa da zai taimaka maka wajen tafiyar da komai. A cewar Jennifer Cook, hakan ya taimaka wajen karya tattalin arzikin Najeriya, Tattalin arzikin Najeriya dai a 'yan shekarun bayan nan ya shiga mawuyacin hali tun bayan da farashin mai ya fada a kasuwar duniya, lambarin da ya haifar da kuncin rayuwa ga dimbin 'yan kasar. Ko a makon da ya gabata an gudanar da zanga-zangar nuna damuwa kan yadda hukumomi ke tafiyar da ragamar mulkin kasar a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tsawaita hutunsa a London, inda ya je karɓar magani saboda rashin lafiyar da ba a bayyana yanayinta ba. Sai dai yayin da yake jawabi a gaban wannan taro, babban mai jawabi, ministan ciniki da masana'antun Najeriya, Dr. Okechukwu Enelama, ya ce akwai matakai da suke ɗauka domin ganin an tsamo kitse daga wuta.
We took the view from the very beginning that the most important thing was to focus on creating the right enabling environment.
Tun da farko muka yi shawarar ɗaukan matakan da za su samar da kyakkyawan yanayi da zai haɓaka cinikayya, masana'antu da kuma zuba hannun jari a ƙasar. Matakan da za su taimaka wajen magance matsalolin da ke cigaba da ci mana tuwo a ƙwarya. Manufofin da ke ƙasa yanzu za su mayar da hankali wajen haɓaka masana'antun aikin gona da abinci, inganta ababen more rayuwa, arzikin masana'antu da kuma samar da ayyukan yi. Ya ce wannan gwamnati za ta yi ƙoƙarin cimma waɗannan gurorin na daidai gwargwado kafin wa'adinta ya ƙare, kuma za ta baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar shigowa don taimakawa wajen cimma waɗannan gurorin. Ya ce kuma ga dukkan alamu wannan sabuwar gwamnatin Amurka za ta ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Anthony Carroll, wani babban masani kan harkokin tattalin arziki a cibiyar,
because we're not making much progress and for you to grow your industrialization,
ya ce kafin a iya cimma waɗannan gurori da aka shata, dole sai an shawo kan matsalar wutar lantarki akan farashi mai rahusa. Tattalin arzikin Najeriya dai ya dogara ne kacokan akan kuɗaɗen da take samu a fannin man fetur wanda ake haƙowa a yankin Niger Delta da ke fama da tashe-tashen hankula. Yawan man da Najeriya ke haƙowa ya ragu sosai a dalilin ta da ƙayar baya da tsagerin yankin ke yi na kai har-hare akan masu harkar mai da kuma farfasa butatan man. Wannan ya ƙara takura irin kuɗaɗen shiga da Najeriya ke samu a bayan faɗuwar farashin man a kasuwa. Maryam Bashir Bugaje, sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC.
Maryam, a gaishe ki da aiki. To, masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 10:17 na safe. Ga Muhammad Lalo da shirin mu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa 'yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawarsu wajen taimakawa al'ummar Amurkawa 'yan asalin Afirka, waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi, ta kuma yi fafutukar yaƙi da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta, inda ta zama ɗaya daga cikin mata mashaƙai masu kuɗi a tsakanin Amurkawa 'yan asalin Afirka. Wannan mata ba wata bace illa Madam CJ Walker, wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi.
This was the original product.
Wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na ɗaya, kuma an sha ɗan karen wahala kafin a samu irin sa yanzu.
Elele Bundles na ɗaya daga cikin tattabakunnan Madam CJ Walker, kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkata ta bari.
Walker really represents the American dream.
Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta, kuma ita ce ƴa ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba, a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919, tana mai shekaru 51, kuma a lokacin har ta kai matsayin miliyoniya.
Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a ƙarni na 20. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa 'yan asalin Afirka.
But what I love is that She put her own image on.
Abin da yafi burge ni game da ita shine yadda ta saka hotanta a jikin gwangwanin man. A lokacin ta akwai kamfanoni da suka sayarwa mata bakakin fata ire-iren waɗannan mayukan gashi, amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da basu kama da su ba, saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata ƴan nahiyar Turai ke da shi akan bakakin fata.
Abinda Madam CJ Walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin Amurka, inda ta rika kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta, kuma cikin tawagar tafiyar tata hadda wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna.
So it wasn't just about hair care products.
Harkokinta ba wai sun ta'allaka ne kawai akan kayayyakin shafe-shafe ne ba. A'a, kuma abin da yafi burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabudin kofa ga wasu dimbin mata. Waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya wa ƴaƴansu kuɗaɗen makaranta.
Bundles, wato ta taɓa kunnen Madam CJ Walker, ta kwashi shekaru 40. Tana bincike kan yadda kakar-kakarta ta yi rayuwarta.
So women also wrote letters to her.
Ta kan samu wasiƙu daga mata ƴan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samarwa kanta kuɗaɗen shiga fiye da wanda wani zai samu a wata, idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu.
Bundles ta ƙara da cewa Walker ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka, ciki har da tallafawa mata Amurka 'yan asalin Afirka. A shekarar 1917 ta taɓa shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa, wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan Amurka.
In her keynote speech, she said, "I want you as Walker agents to show."
A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba. A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa, inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba.
Ga mutane da dama, Madam CJ Walker ta wuce matar da za a riƙa mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi, saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa. To, a wani ɓangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da wasu ke cewa gwamnatinsa ta fara shiga cikin ruɗani ƙasa da wata guda bayan rantsar da gwamnatin tasa. Shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na gaggawa da ya yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Baya ga haka, shugaban ya caccaki 'yan jarida kan yadda ya ce suke yaɗa labaran da ba su sahihai ba, kana ya ƙara kore batun da ake cewa yana da alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin. A wani ɓangaren kuma ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne har ila yau. Baƙi mazauna Amurka da dama suka ƙauracewa wuraren da suke aiki, a wani mataki na ƙoƙarin nuna irin rawar da suke takawa a harkokin yau da kullum a nan Amurka. Lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka ki buɗewa. Wannan dai wani mataki ne na maida martani kan yadda gwamnatin ta Trump ke nuna ƙyamar baki a nan Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan karo. Sai kuma wani mako, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kun ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko na cewa muna jinjina ma hukumar GES akan mataki da ta ɗauka na tsayar da rabon taki a ƙaramin hukumar Musawa, sakamakon raba lalataccen taki da aka samu ma'aikata na yi daga Comrade Saifullahi Idrisu Jikamshi. Saƙo na gaba na cewa salam VOA Hausa. Muna jajintawa al'ummar garin Maiduguri na jihar Borno bisa halin da suka waye gari da shi na halin ƙunar baƙin wake na 'yan ta'adda. Da fatan hukumomi da sauran al'umma za su ci gaba da sanya ido. Allah ya kiyaye aukuwar haka nan gaba, amin. Daga Babagana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina, Najeriya. Wani saƙo daga Malam Usaini Dangote Ƙarasuwa daga jihar Yobe. yace salamu BOA Hausa dan Allah ku bani dama ne cigiyar dan majalisar mu na dattawa wato Senate Ahmad Lawan wanda tunda muka kammala zaben shekarar 2015 har yanzu ba mu ido hudu da shi ba dan haka nake kira ga Senator Ahmad Lawan duk inda yake a fadin Najeriya ya dawo gida don mutane da suka tura shi majalisa suna buƙatar ganin shi ruwa a jallo sako daga wana cewa kaima wani jirgin saman sojoji mai tashin ungulu kiran MI-17 hari da mayakan Boko Haram suka yi a jihar Borno haka abin takaici ne da damuwa da fatan dakarun tsaro za su ƙara kaimi wajen kakkabe ragowar ƴan Boko Haram din da suka saura daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina wani sako na cewa salamu BOA Hausa da fatan kuna lafiya hakika babu abin da zamu ce ga hukumar EFCC sai godiya sa'annan kuma sai hukumar ta ƙara kaimi wajen yaki da bata gari masu satar dukiyar ƙasa sako daga Abba Sa'ad Mahuta sako na gaba na cewa hakika mu talakawan Najeriya muna buƙatar gwamnatin Najeriya ta dinga mana ayyukan raye ƙasa da kudaden satar da aka kwato a hannun barayin gwamnati ganin yadda ake ta kwato kudade a yan kwadakin nan daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Filato da Bala Vice direban tanka Jos wannan sako na cewa assalamu VOA Hausa da fatan kuna lafiya dan Allah ku bani dama ne kira ga dan majalisar tarayya mai wakiltar Bauchi ta Arewa wato Senator Suleiman Nazif da ya sani cewa mun zabe shi ne domin yayi mana aiki ba wai ya je ya sheki ayarsa a Abuja ba da fatan zai gaggauta dawowa mu zabunsa yayi musu aiki tun kafin mu dauki matakin kiranye a kansa daga Prince Yawo Adamu Bulkacuwa sako mu na ƙarshe na cewa hakika ta sakeyar shugaban kamfanin Kalatroni na Samsung zuwa gidan yari da wata kotun Koriya ta Kudu ta yi bisa samun sa da laifin cin hanci ga gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu domin samun alfarma a gaskiya wannan kuma bai ne ga kamfanin Samsung din ganin yanda lamarin ya fara shafar kamfanin wajen faduwar darajar hannayen jarin sa a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta duniya daga Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe
To madalla masu sauraron mu kafin mu yi sallama da ku yanzu gira za ta dawo muku da labari amma wannan karan a takeice
haka yake dan mutan Gumen manyan cibiyoyin leken asirin Amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba Donald Trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leken asiri da kuma masu kula da lamura suna ƙara bayyana damuwa kan dangantaka da ke tsami tsakanin cibiyar da White House irin da ba a taba gani ba yayin hira da manema labarai na tsawon fiye da sa'a ɗaya jiya Alhamis Trump ya yi ta jaddada alƙawarin wato tuhumar duk wani jami'i ko kuma mai sharhi kan lamura da ke kwarmata ayyukan gwamnati. Vice Admiral Robert Howard ya ƙi karɓi mukamin da shugaba Donald Trump ya bashi na zama sabon mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda zai maye gurbin General Michael Flynn wanda mai ritaya wanda ya yi murabus farkon makon nan. Howard ya faɗa wata sanarwa cewa wannan aiki ne da ake buƙatar mutum ba dare ba rana kwanaki bakwai a cikin mako da kuma cikakken miƙa kai domin tabbatar da gudanar da shi daidai yadda ya kamata. Yanzu haka ba zan iya irin wannan sadaukarwar ba. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bayyana a taron ƙungiyar tsaro ta NATO da aka gudanar a birnin Brussels jiya Alhamis cewa haɗin kan ayyukan soja tsakanin Amurka da Rasha ba zai yiwu ba a halin yanzu sabili da yanayin bai dace ba. Martin ya faɗa a wani taron manema labarai da aka gudanar a shelkutar ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO cewa yanzu yanayin da muke ciki bai dace da haɗa hannu a fannin ayyukan soja ba.
To madalla kafin mu yi salama da ku muna taya Sadiq mai gari Ahmad murnar ɗaurin aurensa da Shamsiya Abubakar wanda za a yi gobe a Asabar 18 ga wata da misalin ƙarfe 10 na safe. A gaba da gidan Jaurar Turaki a garin Yola jihar Adamawa wanda Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka. Haka kuma muna taya Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da General BNB tare da amaryarsa Zainab Yunusa Odariko murnar aurensa da za a ɗaura gobe Asabar shi ma da misalin ƙarfe 2 na rana a gidan labaran gobe zan tashi da ke lamba 7 na Sarawa Gong ta Corona Junction da ke Jos a jihar Filaton Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya. Amin. Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana shirin da ma injiniyanmu na yau Mr. John ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyonku domin Maryam Usman da Safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.